بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yammacin asabar 19 ga watan sha'ban shekara ta 1444 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 11 ga watan maris shekarar miladiya ta 2023 wannan shine kasad na 319 cikin jerengin kasusuwan karatun littafin zadul ma'adi fi hadi khairul ibad واللفر الإمام المحدث المفسر الفقيه أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي وانداك بسني دسونا ابن القيم الجوزية شيخ الإسلام رحمه الله وانا لتابينا زاد المعاد موسوعاني نتاريه منزل الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لتابينا قومي دروانكا dangane da tafarkin ma'aiki sallallahu alaihi sallama da al'adunsa da ibadarsa da bayani akan yadda yake hulɗa da jama'a Allah ya saka wa Ibn Taymiyyah Ibn Qayyim da alkhairi malamai suna jinjira masa akan wannan aiki musamman lura da cewa ya rubuta asalin littafin Zadul Ma'ad a halin tafiya ne inda yaje kasar Makka dan aikin haji nesa da iyalansa nesa da kayan aikin sa Allah ubangiji ya saka mishi alkhairi idan ba manta ba muna bibiyan wannan malami a inda yake mana tarihin wato zuwan wasu mutane gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda aka kira su da suna wafdu abd qais wafdu abd qais wasu mutane ne da suka zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka musulunta a wajen shi kuma suka nemi bayani akan muhimman abubuwan da za su aikata kamar yadda yake cikin Bukhari da Muslim suka zo tare da wani mutum da ake kira da suna Ashaddu Abdul Qais wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mai shaida da cewa Allah ya mishi wasu halaye guda biyu wato natsuwa da kuma hakuri da bin abubuwa a sannu wanda Annabi ya ce waɗannan halaye Allah yana son su to ya gama ba mu wannan labari za mu tashi inda yake fasdun fa fi hadhihi alqissati anna al-iman billahi huwa majmu'u hadhihi al-khisali min al-qawli wal-amal yace gagaba za ta yi bayani akan fiqhun da ke cikin wannan kissa na farko shine batu akan cewa annal imana billahi huwa majmu'u hadhihi al-khisali min al-qawli wal-amal imani da Allah shine tattaruwan dukkan waɗannan al'amura da aka ambata musu na maganganu da ayyuka annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce su da abubuwa guda hudu ya kuma hane su abubuwa guda hudu ya umarce su da imani da Allah da imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da tsayi da sallah da bada zakka da sauran abubuwan da ya ambata musu to duk waɗannan suna cikin ayyukan imani yace zakarahu shad kama ala zalika ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa tabi'una kamar da sahabbai da tabi'ai Allah ya kara musu yadda baki ɗaya suna tafiya akan wannan mazhabi na cewa imani aiki ne magana ne da aiki da kuma kudircewa a zuciya da na bayan su akan kyautatawa wato sahabbai da tabi'an su da atba'u tabi'ina gabaki ɗayan su zakarahu shafi'i fil mabsut yace al-imamu shafi'i Muhammad ibn Idris ya ambaci wannan magana a cikin al-mabsut sai dai al-imamu shafi'i wannan littafin nashi yana daga cikin dafan da suka bata ba a gansu ba har izuwa yanzu amma za mu ga cewa al-imamu hibatullahi al-lalaka'i ya nakalto wannan magana daga shafi'i amma shi kuma sai ya danganta ta zuwa ga kitabul-um yace shafi'i yana cewa al-imanu qawlun wa amalun wa niyyatun imani shine magana ka faɗi kalmar la ilaha illallah wa amalun kuma ka aikata ayyukan sallah da azumi da zakka da sauransu waniyatun da kuma kudircewa a cikin zuciyarka وعلى ذلك ما يقارب 100 دليل من الكتاب والسنة yace akwai kusan dalili guda 100 wanda za a kafa hujja da su don tabbatar da cewa imani kudircewa ne da magana da baki da kuma aiki da gabobi kamar yadda yake a cikin aqida ta ahlus sunna wal jamaa wa fiha a cikin wannan kissa akwai har ila yau annahu lam ya'udda al hajja fi hadhihi al khisal za mu ga cewa manzo sallallahu alaihi wasallama bai fadi aikin haji a cikin ayyukan imanin ba wa kana qudumuhum fi sanati 90 kuma waɗannan wafdu abdul qais sun zo ne a shekara ta 9 bayan hijira wa hadha ahadu ma yuhtaj bihi ala anna al hajj lam yakun furida ba'du wannan yana daga cikin abin da malamai suke kawowa wajen nuna cewa a daidai wannan lokacin ba a riga an farlanta aikin haji bane wa annahu inma furida fil ashira malaman suka ce shi aikin haji an farlanta shi ne a shekara ta 10 walau kana furida la addahu min al iman malaman suka ce da a ce a daidai wannan lokacin aikin haji farilla ne babu shakka da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya lufsa bashi cikin ayyukan imani kama adda sawma was salata waz zakata kamar inda ya lissafa azumi ya lissafa sallah ya kuma lissafa zakka a cikin ayyukan imani malam yace wa fiha annahu la yukrahu an yuqala ramadan a cikin hadisin zamu ga cewa a wannan kisa zamu ga cewa babu laifi a ce ramadan ba dole sai an ce shahru ramadan ba a ce kawai ramadan ka ba sai an ce watan ramadan ba wasu malamai suna ganin cewa ramadan kawai ba kyau makruhi ne saboda asalin ramadan yana nufin wato wahala da kishirwa to ka a kira watan da suna haka kamar da wasu malamai suke cewa kada a ce bakara sai dai dole sai an ce suratul bakara kar a ce saniya sai dai a ce surar da ke ba da labarin saniya wannan duka wato kulafuci ne irin na malamai ba abin da suke kyalewa to wannan hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wasawmi ramadana kaga bai ce wasawmi shahri ramadan ba to tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa bai danganta kalmar watan ko shahar din ba kenan ya halasta a faɗa haka yace khilafan liman kariha zalika ba za a dauki maganar waɗanda suka ce hakan bai da kyau ba wa qala suka ce la yuqalu kar a ce illa shahru ramadan dole sai an ce shahru ramadan suka ce kar a ce ramadan kawai wa fi sahihaini man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi yace bayan wannan ma ga hadisi a cikin Bukhari da Muslim da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man sama ramadana kaga bai ce man sama shahara ramadana ba man sama ramadana kawai yace wanda yayi azumin watan ramadan ko wanda yayi azumin ramadan imanan wa ihtisaban yana mai imani da neman lada a wurin Allah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi za a gafarta mai gabaki daya abin da ya gabata na zinubin mu Allah shi gafarta Allah daga zurman sa Allah ka gafarta mana malam yace wa fiha wujubu ada'il khums min al-ghanimati wa annahu min al-iman wannan hadisi ya ila yana nuna wajibcin bayar da 1 bisa 5 na ganima zuwa ga gwamnatin musulunci kuma yin haka imani ne don annabi sallallahu alaihi wasallam ya lissafa shi a ciki wa fiha nahyu an lintibadi fi hadhihi al-awiya mun ji kuma hani game da yin tsimi a cikin waɗannan containers da aka lissafa wanda aka ce banda kaza banda abin da yake mai danyen itace banda wanda aka sa mishi mai banda kaza wa hal tahrimuhu baqin aw mansukhun shin wannan haramtawar ya ci gaba da tabbata a matsayin shari'a ta hana aw mansukhun ko kuwa daga baya an share hukuncin ala qaulayn wasu sun ce yana nan har yanzu hukuncin wasu kuma sun ce an share shi yace wa huma riwayatani an ahmada daga ahmad ibnu hanbal an samu duka zantukan guda biyu wata rana yace mansukhi ne wata rana kuma yace hukuncin yana nan kamar yadda yake cikin tafin masail na khawsaj da kuma al insaf yace wal aktharuna ala naskhihi bi hadisi buraidata alladhi rawahu muslim malamai da dama sun karkata zuwa ga cewa wannan hukunci an soke shi saboda mene saboda suna dogara da hadisin da al-Imam Muslim ya ruwaito a cikin sahih din sa daga Sabi Buraida wa qala fihi Buraida yake cewa annabi ya ce wa kuntu nahaytukum anil awiyati fantabidhu fi ma badalakum annabi ya ce da na hana yin tsini jika abin sha a cikin ababan mazubai iri daban-daban to amma yanzu duk wanda kuka samu ku yi kawai ba komai wala tashrabul muskira muskiran amma dai kar ku sake ku sha abin da ya riga ya zama ya jirkice yana sa maye wannan hadisi yana cikin sahih muslim ji sha baya wa man qala bi ihkamil ahadith ihkamil hadith nahi wanda kuma yake cewa har yanzu hadisan suna nan suna hani game da al-intibar wa annaha ghayru mansukha wanda yake cewa har yanzu ba a soke su ba qala yana cewa ne hiya ahadithu takadu tablughu at-tawatur ichi hadisai ne fa masu matukar yawa sun kusa da a ce sun kai mutawatirai fi ta'addudiha a wajen yawan su wa kasarati turqiha da yawan hanyoyin su domin ko sun zo ta hanyoyi barkatai sahabbai da dama sun ruwaito su a sayyidina ali da aisha da abdullahi dan umar da anas da abu sayyid al-khudri da ibnu abbas da abin nan abdullahi ibn abi aufa da abu huraira da jabir duka wannan sun ruwaito daga manzo allah sallallahu alaihi wasallam yace da haka akwai hanyoyi da dama wa hadisul ibahati fardun masu wannan mazhabin suka ce shi ko hadisin nan na buraida dake cikin muslim kwaya daya ne gal fala yablug muqawamataha fala yablug muqawamataha ba zai yiwu a ce ya kai karfin yi karo da hadisai wajen guda bakwai ko takwas ba wa sirrul mas'alati malam yace abin da ke cikin rikicin da ke cikin mas'alan shin ya halasta a ci gaba da yin tsini a cikin ire-iren waɗannan muzubai ko bai halasta ba abin da ke ciki shine annan nahaya anil awiyatil madhkurati min babi saddid dhara'i shi hanin da aka yi game da ire-iren wannan mazubai ya zo ne bisa ƙarƙashin ƙa'ida ta saddud dhara'i toshe kafafan barna wanda ƙa'ida ce usuliya ana karɓanta ana aiki da ita musamman a mazhabin Imam Malik shine akwai abubuwan da shari'a ta hana wanda asali su ba haramun bane amma an hana su ne dan a toshe kabar samuwar haramun in kun tuna a baya mun tabi magana a kawo wanda suke abinda yake muharramul lidhatihi abinda saboda shi kanshi mummuna ne aka haramta wa muharramul lighairihi da abinda aka haramta dan kar ya ja a kai ga waninsa kamar yanzu misali annazaru ila al-ajnabiyya an haramta ne saboda kai ya kai ga abin da ya zama haram shine zina haka nan al-khalwa haka nan da ire-irensu amma kamar yanzu shi naman alade shi da kanshi innahu rijsun saboda shi kanshi abin nan ne wato abin nan ne shi abin kazanta ne najasa ne sai aka haramta shi to ita kanta giya akwai sabani wajen shin ita ce haram a zatinta koko abinda take jawowa na haramci na buguwa malamai sai sabani akan wannan saboda ana yin ta ne asali da abu mai tsarki to ba wannan ba kuma yin tsini a cikin wasu kwanuka da aka hana tabbas shi an hana shi ne saboda kai ya bayu zuwa ga shan abu da yake mai maye da haka saddu zari'a ne idh sharabu yusri'u ilayhi al-iskaru saboda shi wannan abin shan watin a samuwar buguwa ya zama intoxicating ya zama yana bugarwa ya zama mai sanya maye abu ne mai saukin zuwa gare shi fiha idan an zuba abin shan a cikin irin waɗannan mazuban waqila wasu ma suka ce balin nayu anha li salabatiha a an hana ne saboda ƙarfin abin wa annash sharaba yuskiru fiha saboda abin shan idan an saka abin sha a ciki zai yi maye wala yu'lamu bihi bi khilafi adh-dhurufi al-ghayr al-muzaffata saboda wai shi wannan mazubin akwai akwai wanda yake abin nan ne kasko ne akwai kuma wanda yake abin nan kaman akushi ne ko kaman tirmi na itace ne misali wanda yake da kututturan dabino in an yi kututturan dabino za a sassaka shi kaman daga ana sassaka tirmi to sai a zuba a ciki a rufe to abu mai maye idan ya riga ya fermenting ya juku ya fara wannan tumbarkun da yake yi idan aka zuba shi a cikin wani mazubi wanda ba mai karfi haka ba da an zo za a ga ya kumbura ko ya fashe ko a ga ya fara nuna gas iska a cikin sa ko sai a gane cewa to wannan abin shan yanzu ya lalace ba za a sha ba ko ba ka bane yanzu kaman ka ajiye zobo a cikin leda in ya riga ya lalace kana zuwa da ka daga zaka gane wataƙila ya kumbura ko ya yi gafi ko yana da iskar gas ko mun fahimta to amma idan yana cikin irin waɗannan mazuban to ba za a gane ba sai an kai baki kaga mutum ya riga ya sha abu mai maye sai suka ce saboda irin wannan yanayin mazubin to shi yasa aka haramta mun gane fiqhu su sai ya ce wala yu'rafu ba asani bi khilafi zurufi ghairi almuzaffata sabanin sauran ababan zuba abinci wanda ba a yi musu irin wannan shafan da ake yi na mai kodin ba fa inna sharaba mataghala fiha wa askara domin da aka zuba a cikin kamar salka ta fata ko wani abu makamancin haka da zaran shi abin shan yayi karfi har ya zama ya burkice yana bugarwa in shaqqat sai ta fashe da zaran ka saka shi a cikin karaman mazubi wanda za a gane sai ya fashe fa ulima to daga nan sai a gane bi annahu muskirun cewa yana da bugawa fa ala hadhihi illati to karkashin haka in ya zama saboda mazubin ne ba saboda saurin burkicewar shi ba yace karkashin haka fa yakunu lintibagu fil hijarati was-sufuri awla bit-tahrim sai ya zama yin tsini a cikin mazubi na dutse kamar a ce tukunyar karfe ko irin tukunya da suke yi ta dutse da za a fafe shi a gyara shi ya zama da kaman kofi ko jog haka na dutse da kuma wanda yake as-sufur na silba na karfe kenan misali to sai ya zama shi ya fi cancanta a haramta wato ya zama sakawa a mazubin roba ko mazubi na ice an ce ba kyau saboda ba za a gane ya lalace ba to sakawa a mazubin karfe ko na dutse wanda ya fi waɗancan karfi da shi ma sai a ce haramun wa alal awwali la yuharram ko la yuharram amma in saboda wancan na farkon ne to ba haramun bane saboda shi kuma karfe da irin wannan dutsen shi kuma ba zai lalata abin shan ba mun ji a baya cewa su waɗancan da aka hana saboda abin shan da aka zuba idan an zuba zai shiga cikin jikin ita su cakuɗe da juna yadda ka san kamar ka samo wani gadali ko wani sassaƙe ka zuba ruwa a kofi sai ka tsoma sassaƙen a ciki da sunan kana jika magani ai kaga bayan lokaci kankani ko mai tsayi in ka zo ga ruwan kuma ya zama ba farin ruwa ba ya jirkice ya koma kalan wannan itacen da ke cikin sa to kaga idan kuwa ruwan nan shi kadai ne a cikin wannan kwanan karfan ko kwano na silba in zai wata daya aka ba abin da zai kuma gani shi zai ce fa alal awwali la yuhram iz la yusri'u al iskaru ilayhi fiha domin bugarwa bata zuwa izuwa gare shi ka isra'ihi fil arba'ati al mazkura kamar yadda aka ambata a wadancan ba wa ala kilal illataini fa huwa min babi saddi dhari'a to duka da illolin guda biyu da aka ambata mu sani dai cewa wannan abun ana hanawa ne saboda toshe kababbanna kan nahi awwalan an ziyaratul quburi saddan li dhari'ati shirki kamar yadda farkon al'amarin musulunci manzo sallallahu alaihi wasallama ya hana zuwa ziyarar makabarta dan a toshe kafar barna ta shirka falam mastaqarra tauhidu fi nufusihim yayin da imani da tauhidi ya tabbata a zakatan musulmai wa qawiya indahum yayi karfi a wurin su azina lahum fi ziyaratiha anuska ta akwai anuska ku akwai wannan azina lahum wata nuska azina ne kawai azina fi ziyarata sai annabi sallallahu alaihi wasallam da zama a ziyarta ghaira allah yaqulu hujran yace amma kada a je a fadi mummunan magana al hujur shine al wailu min al kalam ko al qabihu min al kalam kar mutum ya fadi muguwan magana ko mummunan addu'a ko ya kama koke koke wa hadha qad yuqalu fil intibadhi fi hadhihi al awiya wannan irin ta'alil din a iya fadin shi anan ma innahu fatamahum anil muskiri wa awiyati farko annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana su shan waɗannan ababe ya hana su shan maye kuma ya raba su da shan abu daga kwanan da ke iya sa maye wasadda zari'ata ilaihi ilkanu hadisi ahadin bishurbi sannan kuma ya toshe kaba wannan barna saboda ba su dade da barin wannan barnar ba falam mastaqarra tahrimuhu indahum yayin da haramcin ya tabbata a wurinsu wata ma'annat ilaihi nufusuhum kuma zukatansu suka ainihin wato natsu da haka abaha lahumul awiyata kullaha ghaira alla yashribu muskiran ya halasta musu gaba daya amma banda sha abin da yake wato muskiri ne fa hadha fiqhul mas'alati wa sirruha to kan sha haka zamu iya karawa mu ce to yanzu ina hukuncin kunin zaki ko zobo da ake a kwalbar giya ko malkina da ake siyo ta daga kamfanin da ake sayar da giya irin wannan akan haka za a yi takhrijin mas'ala cewa asali halas ne amma idan ya zama akwai wata illa da za ta zama toshe wata kafar barna to sai mutum ya yi amfani da wannan ka'ida alal misali a ce mutum ne musulmi da mutuncinsa a wani wuri wanda in an gan shi yana shan irin wannan zoban a irin wannan kwalbar ko kunin zaki ta yiwu a ɗauka giya yake sha ta yiwu a ɗauka giya yake sha ko ta wurin sai ya guji haka sai ya juye shi a abin da zama mazubi ne wanda babu shubuha kan shi amma babu laifi ya halasta aslan tunda ba giyar ba ce wa minha madhu sifatayi alhilm wal ana mun ji cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya yabi waɗannan halaye guda biyu sifatu alhilm wato siffar haƙuri juriya dangana wal anat da kuma bin abubuwa sannu sannu ɗauka abubuwa a hankali wa anna allaha yuhibbuhuma mun ji cewa kuma Allah yana son waɗannan halaye guda biyu wa dhidduhuma at-taish wal ajala akasin alhilmu shine at-taish wato rashin haƙuri rashin natsuwa rashin sanin ya kamata harigido da a ci barkatai wal ajala da kuma gaggawa shine akasin bi a sannu gaggawa rashin bi a sannu wahuma khuluqani madmumani su kuma wannan halaye ne guda biyu abin Allah wadare rashin haƙuri da gaggawa mufsidani lil akhlaqi wal a'mal rashin haƙuri da gaggawa suna ɓata maka ɗabi'a kuma za su ɓata maka ayyukanka wa fihi dalilun ala anna Allah yuhibbu min 'abdihi ma jabalahu alayhi wannan yana cewa kuma abinda Allah ya halicce ka akai na ɗabi'ar da shi ya halicce ka akai kuma sai Allah ya soka akan haka yace min khisalil khair daga cikin sufufin alkhairi Allah ne ya halicce ka da sufa bayin kanka bane kamar shi ita wannan alhilm wal anat mun ji ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya manzo Allah wannan sufufin Allah ne yana haka ko ni ne wa kaina yace Allah ne ya halicce ka haka to Allah zai halicce ka da ta sufa mai kyau kuma ya kaunace ka akan ta yace kan zaka'i wash shaja'ati wal hilm kamar basira shine azzaka ke zama yana da kaifin basira والشجاعه da jarunta wal hilm da kuma hakuri din da datta kudu da Allah yana son su wa fi dalilun ala anna al khuluqa qad yahsul bit takhalluqi wat takalluf sannan hadisin nan nuna cewa zaka iya koyan wata dabi'a wanda asali ba dabi'a ka bace kai ma zuciyarka da rayuwarka training ka saba da dabi'ar shine at takhalluq wat takalluf koyan ɗabi'a da ɗaukar wa kai wato ya zama misali asali kai ba mutum ne mai kyauta ba amma da ka ji hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan kyauta cewa annabi yana kyauta kamar iska mai kadawa babu abin da aka taɓa roƙon shi sai da ya ce bari in bayar bai taɓa cewa a'a ba ba dan la ilaha illallah baya fadan a'a. To da kaji waɗannan hadisi da ire-iren su, kuma kai kana kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kana kaunar koyi da sunnar sa, sai kawai ka daukar kanka to ka barka koyi kyauta, to zaka iya koya din a hankali haka saba. Haka nan mutum zai iya koyan jarunta, inda can ba jari bane in yaji falalar jarunta, mutum zai iya koyan fadan gaskiya. Dukkanin halaye na kirki zaka iya koyan su zuwa wani mataki. Akwai wanda shi dabi'a ce a haka aka halice shi, to shi wannan tana mai sauki saboda jibilla ce. Akwai wanda shi kuma ba dabi'ar sa bace amma sai ya koya, to wanda ya koya din ma yafi samun lada. Yadda ka san dalibai a makaranta, akwai mutumin da shi kawai asali ne basira ne, ba sai ya sha wahala ba yake gane karatu ko ya ci jarabawa. Akwai wanda shi kuma average ne, mutum ne gama gari, amma zaka ga yana da kwazo da himma. To wannan kwazon da himman wani lokaci sai kaga sun fi amfani ga gama garin mutum fiye da mai basira wanda bai da kwazo da himma. Haka bane, sai ga wanda yake da kwazo da himma ya koya ya iya, wanda yake da basira ya dogara da basirar shi, bai yi kwazo da himma ba, sai ga bai iya komai ba, bai ci amfanin basirar ba. Allah ya kyauta. Malam yace liqaulihi fi hadha alhadith, ina ma gane cewa zai yi ka koyi dabi'a, saboda annabi ya ce masa khuluqaini takhallaqtu, ya tambaye annabi ya ce khuluqaini takhallaqtu bihima awjabalani Allahu alaihima, wannan dabi'un guda biyu ni ne na koye su na iya, koko Allah ne ya halicce ni akan haka. Faqala, sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi bal jubilta alaihima. Wannan riwaya ita ce riwaya da ke cikin littafin Musnadul Imam Ahmad ibn Hanbal da kuma Al-Adabul Mufrad na Al-Imam Al-Bukhari. Annabi ya ce mishi an halicce ka ne akan waɗannan ɗabi'u guda biyu. Malam ya sake cewa wa fihi dalilun ala annahu subhanahu khaliqu af'alil ibadi wa akhlaqihim. Har ila yau hadisin yana nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ya tabbatar mana da cewa Allah shine ya halicci ayyukan bayi, kuma shi ya halicci ɗabi'un bayi. Kama huwa khaliqu zawatihim wa sifatihim, kamar da Allah shi ya halicci bayi, ya halicci sifofinsu, kamar da Allah shi ya yi kowa, kuma ya yi wani dogo, wani gajere, wani baki, wani fari, wani mai gashi, wani kwaikwaido, wani kyakkyawa, wani mummuna. Haka kuma Allah shi ya yi halayen mutane, wani shiru-shiru, wani mai surutu, wani marowaci, wani mai kyauta, wani mafaɗaci, wani mai haƙuri, wani mai shaggen son jin gulma, wani ɗan ba ruwanmu da komai, wani mai nauyin jiki, wani mai sauri. Waɗannan halayen duka Allah ne ya yi su, kamar yadda ya yi jikunan ya yi mutane. Fal abdu kulluhu makhluqun, dukkanin bawa halittar Allah ne, zatuhu jikin bawa, wa sifatuhu da halaye da siffofin bawa, wa af'aluhu da halayensa. Wa man akhraja af'alahu an khalqillahi faqad ja'ala fihi khaliqan ma Allah, wanda yace a shi halaye da dabi'unsa ba aikin Allah bane, to yana nufin kenan akwai wani mahalici kuma bayan Allah, kamar yadda yan qadariyya suke. Wa hadha shibhu salaful qadariyyati, wannan wali hadha shabbaha salaful qadariyyata annufata bil majusi, dan haka magabata suke ce maqadariyya masu kore wato sanin Allah da halitta Allah ga ɗabi'u da halaye da ayyukan mutane. Waɗannan ƙadariya malaman farko suke ce musu almajusu, maguzawa. Wa qalu, ake cewa hum majusu hadhihi al-umma, ƙadariya su ne majusawa a cikin wannan al'umma. Saha dhalika an ibn Abbas, ya tabbata ma daga ibn Abbas, a ruwaito ma riwayoyi marfu'ai da yawa duk da yake suna da matsaloli akan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa al-qadariyatu majusu hadhihi al-umma. Wallahu a'lam. Wa fihi ithbatul jabli lal jabri lillahi ta'ala, wa fihi, a cikin hadisin akwai ithbatul jabli, cewa Allah shike wato sanya wa mutane ɗabi'a. Lal jabri, ba Allah ne ke tirsasa mutane su yi abin da ba sa so ba, ba aqidar jabariya ba da suke ganin cewa mutane kamar injina ne, duk abin da suke yi Allah ne ke sarrafa su, ba su da ta cewa akai. Yadda ka san abin hawanka bai san wani gari za ku je ko anguwa ba sai inda kai da shi, to ayan jabariya suna fadan wannan muguwar magana magana ce mara kyau wa annahu yadbilu abdahu ala ma yurid Allah yana sanya bawan sa mai dabi'antu da abinda Allah ya so kama jabalal ashajja alal hilmi wal anati kuma da Allah ya sanya ashajju abdul qais ya zama mutum wanda yake da alhil yake da hakuri wal anati da kuma bin abubuwa sanusun oh ma fi ilani nashi'ani an khuluqaini fil nafs wanda wasu dabi'u ne guda biyu da suka taso daga wata dabi'a dake cikin zuciya fawwa subhanahu alladhi jabala al-abda ala akhlaqi wa af'ali Allah madaukakin sarki shi yake sanya bawa a bisa tsarin dabi'a da halaye wali hadha qala al-auza'i wa ghayruhu min a'immati salaf daka abdurrahman ibn amr al-auza'i da shi da wani cikin malaman magabata suke cewa naqulu muna cewa inna allaha jabala al-ibada ala a'mali Allah shi yake sanya bayi a bisa tafarkin ayyukansu wala naqulu jabarahum alaiha ba ma cewa Allah ya tirsasa musu akan ayyuka malam ya ci gaba da cewa wa hadha min kamali ilmi al-a'imma wannan yana nuna maka cikar ilimin malaman farko wa daqiqi nazrihim da kuma zurfin tunaninsu fa innal jabara an yuhmala al-'abd ala khilafi muradi abinda yake nufi da jabar shine a tirsasa ma bawa yayi abinda baya so ka jabaril bikri saghirati ala nikahi kamar da yake ma yarinya budurwa karama auren dole ba ta son mijin iyayenta su ce dole sai ta aure shi wannan shine jabar amma kaga wanda take tana son mijin aka daura mata aure abinda aka shine an sahilce mata yace wajabarul hakimi man alaihi alhaq ala adai da yanda alkali ke tirsasa wanda ake bin shi wani haƙi akan sai ya biya haƙin wallahu subhanahu aqdaru min an yujbira abdahu bi hadha almaana Allah ya fi karfin ya dinga tirsasa ma bawan shi akan haka bawan baya so shi kuma ya mushi karfa karfa kamar yadda mu mutane muke wujunanmu walakinahu yujbiluhu ala an yaf'ala ma yasha'u ar-rabb sai dai Allah yakan sanya wa mutum dabi'antuwa shi da kansa yaje yana son aikata abinda Allah yake so ya ganshi aikatawa bi radati abdihi wa ikhtiyarihi wa mashi'ati amma bawan shi yake da irada shi yake da zabi shi yake da mashi'a fa hadha launun wannan abin da yake fada Allah ya sahilce mutum ya aikata mutumin ya aikata da iradar sa da ainihin mashi'ar sa wani abu ne daban wal jabru launun akhar shi kuma jabariyanci cewa an tirsasa mutum shi kuma wani abu ne daban wanda ba wannan ba malam ya ci gaba da cewa wa fiha anna ar-rajula la yajuzu lahu an yantafi'a bid-dallati allati la yajuzu iltiqatuha duk wani abun tsuntuwa wanda bai halasta a tsunta ba to baya halasta kai wani amfani da shi kal ibli kamar raquma nabi sallallahu alaihi wasallam ya hana tsuntar raquma an tambaye shi game da su yace a raqumi in ka ganshi a daji yana tafi da abincin shi da ruwan shan sa ba ruwan ka da shi fa inna nabi sallallahu alaihi wasallam lam yujawwiz al-jarudi rukubar iblis dalla aljarud da tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko ya halasta ya haura kumi wanda yake watin bataccen raqumi annabi yace bai halasta ba bai halasta yayi amfani da shi ba wa qala yace dallatul muslimi haraqun nari kaga abun musulmi da ya bata ka dauka kai ta amfani da shi haraqun nari shine bakin wuta abinda ke kona mutum in kai kusa da kamar tukuba tsire ko inda ake gobara ko inda aka hura wuta wannan zafin da zaka ji ya dirka ko fuskarka shine harak wato shine mataki na farko na konewarka ka dauki abinda wani musulmi ya batar yayar kamar da shi naka ba tare da bin dokar shari'a ba ka ci gaba da morewarsa annabi ya ce harakun nare wadhalika li'annahu innama amara bi tarkiha wa Allah yaltaqitaha hifzan ala rabbiha hatta yajidaha idha talabaha annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana ka dauka ka hau raqumi din kenan ko ka ce ka tsinta saboda a kiyayewa mai abin in yazo nema ya ga kayan shi falau jawaza lahu rukubaha wal intifa'a biha da ya bashi halaccin hawa da cin muriyarta lam la afda ila alla yaqdira alaiha rabbuha to kaga da hakan zai jawo zuwa ga cewa mai dabbar ba zai gani ba domin zai zo inda yake expecting din ta bata ya neme ta bai gani ba an riga an hawo an tafi da ita wa aidan yace ha ila yau tatma'u fiha an-nufus zukata za su ji suna san abu idan mutun ya hawo ya tafi da raƙuma da sunan ya dan dana ne kawai ba wai ya tsinta ba in yaje gida ya ji ka wala raƙuma ne tana dadin sha'ani sai kawai jika yana fuso wata tamallakuha sai yaje yana so ya mallaka famana ash-sha'iru min dalika kaga shi wannan shine abin da yake ce masaddu zari'a din kamar da muka ambata to shi kafa barna din malam yace faslun ga wata gaba fi qudumi wafdi bani hanifa zuwan tawagar banu hanifa akwai mutum mai suna hanifa ibnu lujay wanda dani ko jika ga dangin bakr ibn wa'il daya daga cikin manya-manyan kabilun jahiliya wanda suka koma suka zauna a bangaren yamama wannan kabila ce daga cikin kabilu mafiya fitinanniyar kabila ce wajen yaƙe-yaƙe da fitintunu ayyamu din da suka yi a jahiliya suna da yawa kwarai da gaske to su ma sun zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun musulunta amma kuma daga baya suka yi ridda kamar yadda muka sani a labarin su ne mutanen Musailama al-Kazzab wannan kasurgumin makaryacin nan da ya da'awa annabta to jama'a shi sune banu hanifa yace qala ibn ishaqa qadima ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wafdu bani hanifata fihi Musailama al-Kazzab yace wafdu banu hanifa sun zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sa akwai Musailamatu Al-Kazzab sunan Musailama idan ya zama daga muslim sai a ce Musailim to maslama sai a ce Musailama ana cewa maslamatu suna ne na maza akwai sa cikin sabbai to tasgirin sa shine Musailamatu ko mun gane Musailamatu kaga suna ne mai kyakkyawan ma'ana amma saboda wannan zindikin babu wanda zaka taba ji ya sa wannan shi wannan suna yo kamar da zaka taba ji ya sa wannan shi suna Fir'auna ba saboda wannan wani takaddari ne na gani da fadi a cikin tarihi wa kana manziluhum fi darin mar'atin min al-ansari min bani Najjar masaukin su gidan wata mata ce cikin mutanen garin Madina daga cikin kabilar Banu Najjar fa ataw bi Musailama ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yasturu bi thiyabi sai suka tashi bayan sun sauka a gidan da yake shine masaukin nasu wata gidan sun kwana sun hantse washe gari sai suka iso gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a masallacin sa sai aka zo ana kewaye shi da wani kelle kamar irin da yake wa sarki idan zai miƙe ko zai daga babban rigarsa ko zai gyara zama ana gyara kimtsi ana kewaye shi haka wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jalisu ma ashabi annabi alaihi salatu wasallam yana zaune tare da sahabbansa wa fi yadihi asibun min asafin nakhl annabi na rike da wata wani ainihin zangarniya na nazar baddabino kamar ka rike wani dan kara haka ko dan itace yana wasa da shi a hannunsa falamman taha ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallama da yanzu gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama hum yasturunahu bi thiyabi suna ta wannan kewaye shi din kallamahu wa sa'alahu sai magana da shi ya tambaye shi fa qala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce mashi law sa'altani hadha al-asiba da zaka roke ni in baka wannan abin nan zarbar dabinan allazi fi yadayya wa fi yadi ma a'taitu kai cewa Allah ba zan baka kuma abin da yake shine annabi ya raba gwamnatin musulunci rabi shi a bashi rabi annabi ya rike rabi sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya mai alƙawarin cewa bayan shudewar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine shugaban duniyar musulunci shine halifa kina ne bai ce mishi kaga wannan abin da binan wanda bai da monetary value abu ne zaka yi da shi a ƙasa ka tafi kamar kara nabi ce wallahi ko wannan karan ka roke ne wallahi ba zan baka wannan hadisi ne tabbatacce yana da shahidi ma a cikin Bukhari da Muslim qala ibn ishaqa fa qala li shaykh min ahli al-yamama min bani hanifa inna hadithahu kana ala ghairi hadha yace wani kuma mutum daga cikin dattawan garin yamama ya bani labari shi kuma labarin shi ba irin wannan bane za'ama anna wafda bani hanifata ataw rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa khallafu Musailama fi rihalihim shi wannan alashi labarin yace mutanen banu Hanifa sun zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama amma ba su zo da Musailama ba sun bashi a garin su falamma aslamu zakaru lahu makanahu da suka musulunta suka ambaci wurin da yake faqalu ya rasulullah inna kad khalafna sahiban lana fi rihalina suka ce ya manzo Allah mun bar wato wani mutum namu a inda muka yi da kayan mu warikabina yahduha yahfazu halala shi yake mana gadin kayan mu fa amara lahu rasulullah sallama bima amara bihi lil qaumi sai annabi yace shi ma a bashi irin abin da aka basu wa qala yace amma innahu laysa bi sharrikum makana yani hifdahu bai'ata ashabi sai annabi yace to amma ku lalle wannan mutumin ba kar ku ce mutumin banza ne in dai har kuna barin shiga din dukiyar ku ya nuna cewa akwai amana akwai yadda ke haka annabi ya tsammanta da gare shi shi kuma sai rike wannan kalma yana cewa annabi yace shi ba mutumin banza bane wa zalika alladhi yuridu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi yana nufin saboda kiyaye dukiya ƴan uwansa da yi sun man sarafu waja'uhu billadhi aqahu sai suka koma suka je suka same shi suka bashi abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi falamma qadimul yamama da suka bar wannan masokin nasu suka dawo gida irtadda aduwullahi wa tanabba wannan matsiyaci makiyin Allah sai ya rida ya ban musulunci ya ma ce wai shi ma annabi ne wa qala yace inni ushriktu fil amri ma'a yace ai an maida ni da shi shi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wai sun zama annabawa su biyu a tare alam yaqul lakum hina zakartumuni lahu amma innahu laysa bi sharrikum makana kuma kun ce ai yace ni ba mutum banza bane wama zaka illa lima kana ya'lamu anni qad ushriktu fil amri ma'a ya gaya muku haka ne saboda ya san cewa da ni da shi yanzu duka annabawa ne kajin da ya samu tashi shuba ku muke thumma ja'ala yasja'u sajaati sannan sai fara tsatsara magana irin ta bokaye yana saja'i fa yaqulu lahum yana cewa fi ma yaqulu a cikin irin abun da yake fada mudahatan lil qur'ani wai yana kwatanta irin yadda qur'ani yake zubin zance amma nashi shiriri ta ne kawai yana cewa laqad an'ama Allahu 'alal hubla akhraja minha nasmatan tas'a min bayni sifaqin wahasha wa wada'a anhumus salah wa ahalla lahumul khamra waz zina wannan shine irin qur'anin shi qur'anin musailama su kansu mutanen da suke tare da shi din in ya karanta sai ai ta dariya ana tafawa ana cewa Allah ji wannan irin shirme ai ka daga ji kai ma ka san ba irin nan Muhammadu bane mu da kai duk mun san ƙarya kake haka suke ce mishi kai ka san ƙarya kake kuma ka san mun san ƙarya kake irin su alfilu malfil lahu zanabun wa fil wa khurtumun tawil wa suratul fil kenan inna hadha min khilqati rabbina laqalil to wannan kuma kaji alhubla wa laqad an'ama Allahu 'alal hubla haqiqa Allah yayi ni'ima ga mai ciki akhraja minha nasmatan tas'a da ya fitar da rai daga jikinta min bayni sifaqin wa hasha tsakankanin sifaq shine mahaifa ana karanta shi kuma da sinun ma a ce sifaq wato wani abu wani mazubi cikin wani wahasha da kuma kayan ciki kaga wannan ya saba wa kimiya ya saba wa wanda qur'ani ya faɗa shi ribi jane kawai domin shi a cikin qur'ani cewa akai hamalat ummuhu qurhan odatu qurha wahanan ala wahanin ba a ce wai kawai ni'ima ce zallanta ba kuma su mata sun san ba ni'ima ce zalla ba kaga shiri da ce kawai da banbadanci da dan kamanci yake yi to in ya faɗi irin wannan hissa mashi sai mai dariya o da an humu salata kai karshe ma yace ku zai yin sallah shi bangaren nashi annabta ba sai yin sallah ba wa halalahul khamra waz zina da yake da ma iya shege ne abin yace zina halasce giya ma halasce huwa ma azalika yashhadu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallama annahu nabiyyun duk da kuma yana cewa shi ya yarda annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama annabi ne fa asfaqat ma'ahu hanifatu ala zalika naku yazo da banugo amma yadda yake a asalin nuskokin fa asfaqat ma'ahu hanifa kamar da zaka ce misali quraishu baka ce banu quraishu ba eh yace fa asfaqat lahu ma'ahu banu hanifa ko hanifa ala zalika sai suka tafa mishi suka bi shi akan wannan ƙarya da zindiƙancin din wannan ya tabbata shi ma yana cikin littafin Ibn Sa'd wa qala Ibn Ishaq wa qad kana kataba li rasulillahi sallallahu alaihi wasallama kuma saboda zakewa da rashin arziki ya rubuta wata wasiƙa zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallama cewa min musailama rasulillahi ila muhammadin rasulillah daga musailama wai manzon Allah zuwa ga muhammadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma ba'du fa inni ushriktu fil amri ma'aka ina sanar da kai cewa an sa ni nayi tarayya da kai akan annabta wa inna laha lana nisfal amri daka muke da rabi wali quraishin nisfal amri kai da jama'a quraisha kuma kuna da rabi walaysa quraishun qauman ya'dilun quraishawa mutane ne waɗanda babu irin su mun yadda faqad ma alayhi rasuluhu bi hadha alkitab sai yayi ko dan sako ya kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan sakon banza fakataba ilayhi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ya bashi amsa da cewa bismillahir rahmanir rahim min muhammadir rasulillah ila musailima ko musailama ana karantawa duka haka alkazzabi zuwa ga musailama kasir gumin makareci daga cikin mu'jizan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tunda ya sa mishi wannan sunan babu wanda ya kare kanshi wani suna sai wannan in ka bincika a tarihi ma sai ka rasa ba a cewa musailama tu dan wani inda aka saba kowane balarabe a ce wana dan wani to shi aka manta ma da dan waye wannan laqabin da annabi ya laqaba mai shi ya bi shi har abada duk inda ka je sai da ce musailama alkazzabi babban makaryacin nan musailama annabi ya ce salamun ala man ittaba alhuda aminci ya tabbata ga duk wanda ya bi shari'a amma babu fa innal abda lillahi yurithu man yasha'u min ibadi shi ya ce ya raba kasa rabi banu hanifa rabi quraish annabi ya ce mishi a kasa ta Allah ce yana gada da ita ga wanda ya ga dama wal aqibatu lil muttaqin amma dai karshen al'amari masu tsoron Allah suke cin nasara wa kana zalika fi akhiri sanati 20 wannan ya faru a karshen shekara ta 10 ta hijira wato kasa da wata uku da rasulun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa zaka ga sayyidina Abubakar shine ya fuskanci musailama bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya mutu ya bar musailama yana wannan iya shegen nashi wa qala ibn ishaqa fa hadathani sa'd ibn tariqin am maslama an salama ibn nu'aym ibn mas'ud an abihi qala sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina ja'ahu rasula musailama al-kadhdhab bi kitabihi yaqul lahumu ibn ishaqa ya kawo a cikin sira din sa kenan haka bai haƙi cikin dalail haka abu dawud ya rawaito da hakim duka su rawaito cewa nu'aym ibn mas'ud yana cewa lokacin da musailama ya turo da ƴan sakon shi guda biyu sai ya ce sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu wa antuma taqulani bi mithli ma yaqulu yanzu dan kuma kun yi imani da irin abin da ya imani da shi qala na'am suka ce kware kuwa fa qala sai ma'aiki ya ce musu amma wallahi laula anna ar-rusula la tuqtalu la darabtu a anaqakum wallahi ba dan cewa ba a kashe manzanni ba dan sako ba a kashe shi ko ana yaki Annabi ya ce wallahi da na kashe ku gaba da dan kafare ne kuke. Wannan yana cikin sunan Abi Dawud da Musnadul Imam Ahmad ibn Hanbal da isnadi tabbatacce. Warwina fi Musnad Abi Dawud at-Tayalisi an Wa'ilin an Abi Wa'ilin an Abdullah qala. Yace kuma mun karanta a cikin littafin Musnad na Abu Dawud at-Tayalisi. Haka nan yana cikin ma Ad-Dala'il na Baihaqi da sunan Abi Dawud da Sahih Ibn Hibban. Dukkanin surwaito cewa daga Abu Wa'il daga Abdullahi dan Mas'ud kare yace ja'a ibn Nawaha wa ibn Usalin sunan mutane guda biyu kenan da shi Musailama ya aiko rasulaini li Musailima al-Kadhabi suka zo ila Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fa qala lahumu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah yace musu tashhadani anni Rasulullah annabi yace musu kun yadda ni manzo ne na Allah fa qala nashhadu anna musailima rasulullahi suka ce wai su dai sun shaida cewa wancan kafirin shine manzon Allah fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya ce amantu billahi wa rasulihi walau kuntu qatilan rasulan laqataltukuma annabi ya ce nayi imani da Allah ni nayi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma wallahi inda yana cikin hali na in kashe wani dan sako da na kashe ku qala abdullahi dan mas'ud yace famadati sunna bi anna ar-rusula la tuqtal daga nan ya zama cikin sunnar yaki a cikin musulunci shine ba a kashe dan sako wa fi sahih al-bukhari an abi raja'il al-utari di kala lamma bu'itha annabi sallallahu alaihi wasallama fasami ina bihi, yace inda aka aika manzo Allah sallallahu alaihi wasallama muka ji labarin sa, lahiqna bi musailim al-kadhdhab, yace sai kuma muka je muka shiga cikin tawagan musailima, yace falahiqna bin nari, yaje ya kai mu kusa da wuta, wa kunna na'budu al-hajara fil jahiliya, da a jahiliya dutse muke bautawa, fa idza wajadna hajaran huwa ahsanu minhu, idan muka ga wani dutsen da yafi wancan kyau, alqaina dhalika wa akhadnahu, sai mu wurgar da wanda muke da shi mu dauki saban, fa idza lam najid hajaran, in ba mu samu dutse ba, jama'ana juth watan min turabin, sai mu tara ƙasa kamar tifa guda, thumma ji'na bishati fahalabnaha alayhi, sai mu zo da akuya mu dora ta kan taren ƙasan nan, sai mu yi tatsunonanta, thumma tufna bihi, sannan sai mu fara kewaye wannan ƙasa saboda rashin hankali na jahiliya, wa kunna idza dakhala rajab, idan watan rajab ya shiga, kunna sai mu ce jaa munsirul asinna, yace sai mu ce watan cire tsinin mashi ya zo, fala na da urumhan fihi hadida, ba ma barin wani kibiya da kansa na ƙarfan, ka san kibiya itace ne, amma can bakin makeri ya kera kan mashin, amin kan kibiyar mai tsini ko, sai a soka a kai haka, to idan watan rajab ya sai sai su cire shi gaba daya, sai zama sura ita san mun gani, sai mu ce wannan watan yayi, wala samun fi hadida, ba ma barin wata kibiya kuma ko wani mashi da karfi a jikinsa, illa naza'anaha wa alqainaha, face mun cire mun yi wurgi da shi, haka suka kasance, qultu, yanzu kaga shi Abu Raja'in din nan da ya zama sahabi, amma ba sahabi bane tabi'i, saboda da yaji da suka ji uwar bari da aka tarwatsa su, da daman su sun dawo sun tuba, zamanin Umar ma wasu suka dawo suka tuba, da haka suka zama tabi'ai, gashi sai su zama mukhdaramai kenan, mukhdaramai ne sun yi zamani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, amma ba su yi imani da shi ba, sai bayan ya shuɗe sannan suka yi imani. Ina fata mun gane. Qultu ni malam ibnu قيم الجوزية نتشي وفي الصحيحين من حديث نافي بن جبير عن ابن عباس قال قدم مسيلمة الكذاب على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة مسيلمة يازو مدينة أزامن من زمن الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول إن جعل لي محمد الأمر من بعده تبيته سيبارة شواء إن دي أنا مامر ينسو انبيشي نسيري يربو تامو وسيكا يبادة سنر وعتي نيني حليفا سا وقدمها في بشر في بشر كثير من قومه كما يرون يتكين تار متاني ما سيوا تكين جماعة بنو حنيفة فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم وما هو ثابت بن قيس بن شماس سيال النبي يقول يقول مدى سوطة رد ونم موا يكين تكين متانا نقرم مدينة رضي الله عنه وفي يد النبي صلى الله عليه وسلم كتعة جريد حتى وقف على مسيلمة في أصحابه نبنا ركيد وني abin da dabino har suka zo suka tsaya a kusa da Musailama shi da mutanen shi, fa qala sai annabi ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam in sa'altani hadi, annabi ya ce masa amin, in sa'altani hadhihi alqita'ata lam u'tika lam u'tika lam u'ti ma a'taituka, in ma ka tambaye ni wannan ba zan baka ba, walan ta'duwa amran lahi fika, ba za ka wuce abin da Allah ya kaddara maka ba, wala in adbarta inda zaka juya ka bada baya, la ya'qirannaka Allah, ce wallahi sai Allah ya ga bayanka, wa inni uraka allazi uritu fihi ma uritu, ice kuma na ganka dai kamar yadda aka nuna mana al'amarinka a mafarki, wa hadha thabit ibn qais, annabi ce kuma ga thabit nan, yujibuka anni, shi ne baka amsa, sabiti musu waƙaye musu zambo sun man sarafa, sana nabi juya bai da magana da su, qala ibn abbas, sai ibn abbas yace fa sa'altu an qawli rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, sai na tambaya me annabi yake nufi da yace innaka allazi uritu fihi ma uritu, me annabi yake nufi, fa akhbarani abu huraira anna nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sai abu huraira yace min ai abinda annabi yake nufi shine ya taba gaya mana wata rana cewa baina ana na'imun ina cikin bacci in ji ma'aiki sallallahu alaihi wasallama, ra'aitu
fi yadayya siwarain min dhahab, sai naga munduwa guda biyu na zinari a hannuna, awarware na zinari. Kagan kai ne sai ka dauka arziki ne tunda zinari ne ko. Fa ahammani sha'anuhuma, sai abun ya dame ni nace kai wannan mafarkin yana da wata fassara mara kyau mara dadi. Fa uhiya ilayya fil manami, sai aka sanar shi ne a cikin baccin, an aka ce da ni unfukhuma, ka hura musu iska. Fa nafakhtuhuma, sai na fura iska a jikinsa haka. Fa tsara, sai suka tashi, sai suka watse, suka karye, suka fita daga hannun. Fa awwaltuhuma, sai na fassara cewa ma'anarsu kadzabaini, wasu makaryata ne gingima gingima guda biyu. Ya khurujani min ba'di, za su fito a bayana. Fa hadhani huma, to su ne waɗannan guda biyu. Ahaduhuma la'ansi, akwai al'ansi sahibu sana'a, wanda shi ma ya da'awa annabta. Wal akharu musailima al-kadhdhab, inji Abu Huraira kenan, sahibul yamama, shi kuma ɗan yamama. Wannan hadisi a cikin Bukhari da Muslim, a cikin kitabu a cikin da Muslim, a cikin babukan ru'ya, yace wa hadha asahhu min hadisi ibn ishaqa al-mutaqaddim, wannan yafi inganci fiye da hadisin ibn ishaqa. Wa fi sayyin min hadisi Abi Hurairah taqala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa, baina ana na'imun iz utitu bi khaza'inil ard, ina cikin bacci sai aka zo mun da taskokin kasa. Fa wudi a baina yadai siwarain min dhahabin, sai aka aje mun wasu awarwaro guda biyu na zinari. Fa kabura alayya wa ahammani, sai abun ya girmama a zuciyata ya dame ni. Fa uhiya ilayya an unfukhuma, sai aka mun wahayi cewa ka hura musu iska daga bakinka. Fa nafakhtuhuma, sai na hura musu iska. Fa dhahaba, sai suka tarwatse. Fa awwaltuhumal kadzabaini alladaini ana bainahuma, sai na gane cewa makaryata ne guda biyu wanda nake tsakankaninsu. Ɗaya na dama yamama, ɗaya na hagu sana'a, sahiba yam sana'a wa sahibal yamama. Wannan ma yana cikin Bukhari da Muslim. Kina ganin bari mu saurara anan, sai Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah, sai mu tashi inda zai fara magana akan wato abinda zai fitar na fiqhu daga cikin wannan kissa insha Allah. Wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayka. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.